tapia nake babu kowa gabana muke sa designers gucci gabana fazu muke ba ruwan mu da rana kona sun nake yi kamar ashana tapia nake babu kowa gabana muke sa designers gucci gabana fazu muke ba ruwan mu da rana kona sun nake yi kamar ashana dole ne su gaida shugaba I'm the first one ne a gaba shi yasa muke ta ci gaba no way dan na gaba yayi gaba waye san gobe me zan zama everyday hustling ba zama shi yasa muke barazana ni ne direban mu je zuwa suna rana muna inuwa so nake ku bude kunnuwa sakon fayya zaga duniya ni ne ake yi wa jiniya na shanya garin Somalia Bima nake ta for chasing, chasing. Everyday money I'm chasing, chasing. Challenges nake ta facing, facing. All of my life is a lesson, lesson. Chasing dollar, chasing fame, yeah. Running matches like a can, can. Everywhere we just ran, ran. People just calling my name. No gun with the shoot to them. Bah. They know I'm better than them. Cause I am coming again. Nine madugu ubante pia. Sinkasa de nigga nijan wea. Kowa ya biye min ya shawiya ni bana harka da Gajeriya shout out to my guys in my area kasan bana harka da NCA share su any how la tsintiya na rufa shafin su fatin jiya tafiya nake babu kowa gabana muke sa designers Gucci gabana fazu muke ba ruwan mu da rana kona sun nake yi kamar ashana tafiya nake babu kowa gabana Muke sa designers Gucci gabana Fazu muke ba ruwan mu da rana Kona sun nake yi kamar ashana Tafiya nake babu kowa gabana Muke sa designers Gucci gabana Fazu muke ba ruwan mu da rana Kona sun nake yi kamar ashana 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 Kona sun nake yi kamar ashana